إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake dawo da mu ci gaba da wannan karatu. Karatunmu na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga littafin Ar-Rihiq Al-Maktum a wannan wuni ko an ce wannan safiya ta Lahadi wadda ita ce 10 ga watan Safar a shekara ta 1437 na hijirar manzon sallallahu alaihi wasallam, kuma 22 ga watan 11 na shekara ta 2015 a lissafin miladiyya. Yau za mu kare bi idhnillahi ta'ala, in Allah ya bada dama, abin da ya shafi maganganun da malamin ya rubuta a wannan littafi na Ar-Rihiq Al-Maktum, abin da ya shafi wato hajjin bankwana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun tsaya cikin maganar hudubar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi yawman nahar, ko ranar 10 ga wata na Dhulhijja a shekara ta 10 ta hijira, lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi huduba ranar wato 10 ga wata ko a wannan wuri Amina. A cikin maganganun da ya ambata malami yake cewa wa khataba annabi sallallahu alaihi wasallam yawman nahri 10 dhil hijjati aidan hina irtafa ad-duha wa huwa ala baghlatin shahba wa Ali yu'abbiru anhu wan nasu bayna qa'imin wa qa'idin wa a'ada fi khutbatihi hadhihi ba'da ma kana alqahu ams. Faqad rawa ash-shaykhani an Abi Bakr taqala khatabana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yawm an-nahr qala. Nan ne da mutashi ko cikin hudubar manzo Allah sallallahu alayhi wasallam, kamar da Abu Bakr radiyallahu ta'ala an ya ruwaito cewa manzo Allah sallallahu alayhi wasallam yayi mana huduba yawm an-nahr, a cikin wannan hudubar yake cewa إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أتقول أنه ربما زال الله صلى الله عليه وسلم يقول أن كلمه ينشوى إن الزمان قد استدار lalle zamani ya sake juyowa ka hay'atihi kamar yadda yanayinsa yake yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard. Me yake nufi da wannan magana? Annabi sallallahu alaihi wasallam anan yana ishara ne zuwa ga yadda larabawa a jahiliya suka jirkita suka birkita suka hargitsa lissafin watanni, jerin watanni yadda muka san su a yanzu a musulunce, wannan wata na sama tun lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci sammai da ƙasa, shine a ce al-Muharram, a ce Safar, a ce Rabi'in al-Awwal, Rabi'in al-Akhir, Jumada al-Ula, Jumada al-Akhira, Rajab, Sha'ban, Ramadan, sai kuma a ce Shawwal, sai Dhulqa'dati, sai kuma Dhulhijjati. Haka suke guda 12, wannan jerin haka suke tunda Allah maduki ya halice sammai da ƙasa. To amma akwai wani abu da su larabawa suke yi a jahiliya wanda Allah maduki ya ba mu labari a cikin suratu At-Tauba, inda yake cewa innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudallu bihi alladhina kafaru fayuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liyuwati'u 'iddata ma harrama Allah zuyyina lahum su'u amalihi. Allah maduki ba mu labarin nasi, an-nasi'u shine jinkiri, jinkirin wata, kasancewar tun addinin Annabi Ibrahim, musulunci gangariya da Annabi Ibrahim yayi, waɗannan watanni haka suke a jerinsu. Kuma a cikin wannan tsari din Allah ya haramta yin yaki a wasu watanni guda hudu. Watannin nan guda hudu sune Dhulqa'dati da Dhulhijjati da kuma Muharram sai kuma Rajab. Haka malamai suka fi a lissafa abin din mutanen Kufa, malaman Kufa sukan ce a lissafa yadda za su zama a cikin shekara guda, sai su ce lissafin yana farawa ne daga Rajab, sai a ce Dhulqa'dati Fudul Hijjati, daga Muharram kai, daga Muharram sai a ce Rajab, sai a ce Dhulqa'da, sai Dhulhijja. Kaga haka sun zama duk a shekara guda. Malaman Madina kuma da jumhurin malaman na musulunci suka ce abin da yafi shine a lissafa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi, a ɗauko a fara ambaton Dhulqa'da fi Dhulhijja, sai a ce Muharram, kaga an shiga sabuwar shekara, sai kuma a je Rajab. Allah sa kun gane. To a wannan lissafi din yadda yake da kuma wannan jerin, haramun ne a yaƙi a waɗannan watanni guda hudu. Tun a jahiliya haka yake, ba kuma saboda jahiliya su suka kirkiro ba, a tun zamanin Annabi Ibrahim. To kasancewa suna girmama wannan abu har wannan tun wannan zamani, sai ya zama suka yi mummunan amfani, kuma daga baya da addinin ya gurɓace suka koma suna bin son zuciyarsu, sai suka canza tsarin. Duk lokacin da suke son yaƙi ya ci gaba kada ya tsaya, to sai su lalata wannan magana ta cewa kar a yi yaƙi. Misali, in suna yaƙi sai aka bi watan Muharram, sai su jinkirta watan Muharram din, sai su ce kai wannan ba shine Muharram ba, sai su mai da shi Safar, sai su ce wannan Safar ne, tunda dama yaƙi ya halatta a Safar, sai su ci gaba da yaƙin su, sai su ce Muharram din an canza shi daga wannan watan da muke gani, tunda dama kun san shi lissafin watan ko sunan watan ba ganinsa ake a jikin watan sama an rubuta ba, ko lissafi ne dan adam yake, sai a ce wannan watan da muke ciki shine kaza. Yanzu wannan watan yau nawa ga wata? 10 ga watan wanne? Safar muke ciki. Kaga in ka daga kanka ka kalli wata, yanzu ba Safar zaka ga rubuta ba, shine dai wannan watan da Allah ya halitta shine yake muke sake gani. To amma lissafin Allah ya sanya mana shi haka, Muharram, Safar har zuwa ƙarshe. To amma tunda su suna da wannan aqida sun yadda, kuma haka take har zuwa yanzu, cewa ba a yaƙi a waɗannan watanni guda hudu, uku a jere ɗaya daban. To idan suka zo Muharram suna so a ci gaba da yaƙi, sai su ce wannan ba Muharram bane, sai su mai da shi Safar. Haka idan suna so su yi yaƙi a watan Rajab, sai su ɗauke Rajab ɗin, sai su mai da shi bayan, sai su mai da shi wajen Ramadan, ma'ana tsakanin Sha'ban da Ramadan. Mun fahimci abu? Sai ya zama ba shi ne bayan Juma'a al-Akhira ba. Al-Qa'ida ko al-Lissafi, Rajab yana zuwa ne bayan Juma'a al-Akhira. Sai a ce Rajab, sai kuma a ce Sha'ban, sannan a ce Ramadan. To sai su ɗauke Rajab, sai su mai da shi bayan Sha'ban, sai su ce wannan watan Sha'ban ne mu ci gaba da yaƙinmu. Kun fahimci abu? To suna yin haka yau da kullum har watannin suka rikice. Har sai da suka zama cewa sukan zo su yi aikin haji a watan bada ba na haji ba. Sun yi aikin hajin su ba a Dhulhijja ba, saboda lissafin ikhtalata alaihim, ya riga ya rikice. Yau wannan watan sun mai da shi wannan saboda kawai su yi yaƙi yadda suke so. Wannan shi ake ce ma annasi'u, domin nasa'a ma'anarsa shine akhara. Sun jinkirta lissafin wata daga wannan wata su mai da shi wannan suna. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan maganar kun ga sai yake cewa inna zamana qadista dara, zamani ya juyo ya sake zagayowa, ka hay'atihi kamar yanayinsa yadda yake, yawma khalaqa Allahu samawati wal arda, ma'ana daga wannan wata na Dhulhijja duk rikice-rikicen da aka yi a jahiliya wata ya dawo daidai yadda yake, ma'ana lissafin da jahiliya suka yi ta yi na gurɓata a cire Muharram, daga nan ya koma Safar, Safar ya tashi sai a jinkirta shi wata shekara da ya zama wani daban, haka Rajab ya koma tsakanin Sha'ban da Ramadan, wannan abun ya sake dawowa daidai yadda Allah ya halice shi tun farko. Don haka daga yau wancan rigima an shafe ta. Kun fahimci abin? Shi ne ake nufi da wannan istadara, ya sake zagayowa ka hay'atihi. Allah sa kun fahimci wannan? To shi ne ma'anar abu. Sai ce as-sanatu, ita shekara a musulunce 12 shahran, wata 12 ce. Haka dama abin yake, tunda Allah madauki haka ya faɗa Qur'ani. Minha arba'atul hurum, a cikin waɗannan 12 akwai watanni guda hudu waɗanda suke hurum. Hurum jam'in haram, ma'ana waɗanda aka haramta yaƙi a cikinsu. Suna da alfarma, suna da daraja da girman da aka haramta a yaƙi a cikinsu. Salafun mutawaliyatu, uku a jere suke, su ne Dhulqa'dati wannan ita shine larabci fasihi yadda ake fadin wannan wata din akwai lugha qalila ana cewa zulqa'idati amma ba ita ce fasiha ba ma'ana wanda tafi shahara a gun malamai larabci ingantacce shine kace zulqa'idati fatahan qafun din sai a ce zulhijjati shi kuma watan hajji sai a sa kasra yawa ba zulhajji ake cewa zulhijjati ne zulhijjati sai a sa kasra akan a kasan ha'u sai kuma wal muharram kun ga wannan duk ajere suke biyu a cikin karshen shekara tunda wannan zulqa'idati shine watan 11 zulhijjati watan 12 to shekara ta kare sai a fara sabon lissafi sai a fara da al muharram kun ga ajere suke sai sai wa rajabu mudar da rajab na mudar alladhi baina jumada wa sha'ban wanda yake tsakanin jumada da sha'ban malamai suka ce me dalilin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi idafar wannan wata zuwa ga mudar mudar sunan kabila ne a zamanin jahiliya din idan aka zo aka ce domin kabilun haka suke tunda kowa da yancin kansa haka suke babu tsari sai wannan kabila da wannan kabila su hadu su ce su ne za su ci gaba da yaki wannan wata ba sunan sa rajab ba su a wurin su sunan su sha'ban sun yi me kenan sun yi nasiha mun fahimci abin to sai kabilan mudar suke wa wannan ka'idar ta jahiliya ta waye sai su ce a su suna nan a girmama rajab rajab shine rajab to saboda wannan abin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rajabu mudar da rajab din mudar saboda su kadai suke girmama shi sabanin kabilan rabi'a rabi'a domin su ne manyan manyan kabilu a lokacin da mudar da rabi'a rabi'a ba sa girmama watan rajab su kuwa mudar suna girmama watan rajab sai su tabbatar da shi ba za su yi yaki a ciki ba to shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi idafar wannan wata gare su yace wa rajabu mudar mun gane wannan sai domin kuma har yanzu kar a sake samun rikici a lissafin sai ya ƙara fito da shi fili sai ce alladhi baina jumada wa sha'ban rajab din nan dai da yake tsakanin jumada da sha'ban ba rajab din da ke tsakanin sha'ban da ramadan ba kamar da sauran kabilun jahiliya suke Allah ya sa kun gane wannan to shine asalin wannan hadisi ne wa qala mu ci gaba da huduba wa qala ya ci gaba da huduba sai yake cewa ayyu shahrin hadha yake tambayar sahabbai yake cewa ayyu shahrin hadha wannan wata ne wannan muke ciki qulna sai muka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa sun fi ilimi ma'ana wannan abu uslubi ne da sahabbai sukan yi na girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sun san abu sukan bashi dama dan ya kara musu ilimi sai su ce Allahu wa rasuluhu a'lam domin sun san dama tambaya ce ba ta istifhami bace ta wanda bai sani ba tambaya ce ta nabbahar da wanda ake so a gaya masa wani abu sai su ce Allahu wa rasuluhu a'lam shi kuma sai ya gaya musu fasakata sai ya shiru hatta zananna annahu sayusammihi bighayri ismihi har muka zaci cewa zai ambaci wannan wata da wani sunan daban ba zulhijjati da muka sani ba qala sai yace alaysa zulhijjati ba watan zulhijja bane wannan qulna bala muka ce eh shine ya rasulullah qala sai yace ayyu baladin hadha qulna gari ne wannan gashi kun ga hudubar aina ita Amina ayin goma ga wata ne yawa amma duk da haka tunda duk ariyar maka ne kuma abin da yake nufi a gun makan yake nufi yawa qulna sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'la Allah da manzansa sun fi ilmi fasakata sai sake yin shiru hatta zananna annahu sayusammihi bighayri ismihi har muka zaci cewa wani sunan daban zai ambata yace shine sunan wannan gari qala sai yace alaysatil balda ba wannan garin bane dai da Allah madauki ya fada domin yazo abinna rabb hadhihi albaldati alladhi harramaha kuma dake a cikin suratul qasas ne ko a karshen ta albalda Allah madauki ya kira makka da wannan suna albalda don haka an ce albaldan ba wata ake nufi ba ita ake nufi qulna sai muka ce bala eh ita ce ya rasulullah qala fa ayyu yawmin hadha wannan wunin da muke ciki wannan wace rana ce qulna sai suka sake cewa Allahu wa rasuluhu a'lam fasakata hatta zananna annahu sayusammihi bighayri ismihi muka yi tsammanin cewa wani sunan zai fada cewa yau wace rana ce wata daban ba da muka sani ba qala sai ce ai alaysa yawman nahr wannan ba ranar 10 ga wata bace wato yawman nahr ranar da ake yanka dabbobi qulna sai muka ce bala eh ita ce ya rasulullah qala fa inna dima'akum tukduba ku wata tambaya ce yayi musu yana so wannan maganar ta zama darasi mai karfi a kansu ya zama cewa ta shiga hankalin su shi yasa sai ji hankalin su da a ina kuke a wannan wata kuke a wannan gari kuke wace rana ce yau saboda dai kowa ya fadaka hankalin sa ya dawo jikinsa saboda abin da za a fada shi yasa sai ya biyo maganar da fa'u fa'un ta ta'alili wanda malamai na shi aga mana ababin hatta ababin qiyasi malamai in suna magana akan abinda ake cewa masalikul illa hanyoyin da ake gane illa sawa'un mansusun alaiha ko kuma mustanbata daga cikin abinda ake gane illa shi akwai fa'un ta sababiyya domin cewa an fadi saboda kaza dinnan domin girman waɗannan abubuwan da na ambata muku to daga yau inna dima'akum shine asalin zancen mun fahimci abin yau to saboda ma'ana waɗannan wurare ga girman su wannan rana ga girmanta wannan wata ga girmanta to sai ce fa inna dima'akum to jinayanku jinananku wa amwalakum da kuma dukiyoyinku wa a'radakum da kuma mutuncinku alaikum haramun dukkaninsu haramun ne akan ku ma'ana a tsakaninku da juna haramun ne wani ya zub da jinin juna haramun ne wani ya ci dukiyar wani ba da haƙƙi ba haramun ne wani ya ci mutuncin wani ba da haƙƙi ba sai ce dukkaninsu haramun ne alaikum ka hurmati yaumikum hadha irin yadda wannan wunin naku yake da alfarma cewa haramun ne a irin waɗannan abubuwa a cikinsa domin yana cikin rana ce mai muhimmanci yaumul hajjil akbar sannan kuma fi baladikum hadha a wannan garin naku domin duk a wannan area a cikin haram ake kun fahimci abin domin nan shi yasa malamai suka ce ashe isharar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da balda din nan yana magana ne akan area harami kuwa ta shafi duk waɗannan wuri arfa ce ba ta cikin area harami amma mina tana cikin bangaren harami don haka inda yayi wannan huduba kuwa a ranar wato abin nan ranar 10 ga wata a mina ne don haka tana cikin area da ake kira harami Allah ya sa kun fahimci abin don haka kamar yadda wannan wuni naku haramun ne ku cuci juna a cikinsa haka nan a wannan gari naku haramun ne ku cuci juna a cikinsa saboda girman mun san ɗakin Ka'aba da kuma cikin area harami hatta fa idan mutum ya ga wani wanda ya kashe masa mahaifi a tsari irin na jahiliya ma sai dai ya kyale shi sai ya fito daga harami sannan a taba shi tun a wancan jahiliya suna girmama waɗannan wurare yace fi shahrikum hadha a wannan wata naku wannan wata watan dhulhijjati to sai ce waɗannan abubuwa kamar da suke haramun to haka jininku haramun ne dukiyarku haramun mutuncinku haram sannan sai ya ci gaba ya ce wasatalqauna rabbakum kuma lalle za ku haɗu da ubangijinku fayasalukum an a'malikum kuma zai tambaye ku akan ayyukanku ala fala tarji'u ba'di dhullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'di yace ku saurara kada bayana ku komo ku zama batattu haka yake a wannan riwaya din yawa amma akwai riwayar kuma fala tarji'u ba'di kuffaran wannan riwayar ta dullalan tana ƙara fassara kuffaran din can ashe kufurun amali ne ba kufurun alladhi ba kufurun aqdi da yake yukhriju min al-milla ba mun gane abin me bambancin su al-kufrul aqdi kafirci na aqida shine ka abinda mutum zai aikata ko ya kudurta ko ya fada wanda zai fidda shi daga addinin musulunci al-kufrul amali ko shine mutum ya aiki da shari'a ta kira shi kufur amma kuma mun ga shari'ar bayan ta kira shi kufur kuma ta kira mai aikata wannan abun mumini kun gane wannan babitin shari'a ce ta kira abu kafirci sannan kuma shari'ar har yanzu ta kira mai aikata wannan abun mumini sai mu ce ashe kenan tunda an kira shi mumini abinda ake nufi da wancan kufurin to ba kufurin fita daga musulunci bane sai mu bar shi a sunansa kufur amma sai a ce kufur wani iri amali ko a ce masa asgar ba akbar ba Allah sa kun fahimta wannan dai na san kun san kaidar mun sha magana akai kamar da Allah maduki dai da ya hana maganar yaki tsakanin al'umma ko da ke mun ga wannan hanin amma mun ga a cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala yana cewa wa in ta'ifatani min almu'minina iqtatalu wannan magana na san kun san da mun sha magana akai Allah ya kira su mu'mine kuma ga su iqtatalu iqtitali shine yin fada da juna wannan yaki wannan wannan yaki wannan kufuru ne amma kuma wanda iri karami ne wanda ba fidda mutun daga musulunci inda an ce yadribu riqaba ba'dukum riqaba ba'din sai aka dauke shi kafirci ne mai fidda mutun daga musulunci to daga ka dauki takobi ko ka dauki makami kun yi fada da ɗan uwanka to kun zama kafirai kun bar addinin musulunci shikenan an yi ridda wannan kuma ba haka ake nufi ba ashe kafirci ne wannan iri amali wanda ba fidda mutun daga addinin musulunci to wannan shi yake nufi shi yasa wannan riwayar dullalan din ta kara fassara wacin riwaya da ta zo da kuffar Allah sa an gani na'am na'am ban ji ba eh na'am akwai riwaya min asar na sayyidina Umar da ya kira shi kada ya damu an ya muta yahudiyan au nasarani eh malamai suka fahimci cewa wannan duk da an kira shi nan duk da dai kuma asar ne na sahabi an kira shi da sura ko suna kamar na kafiri ba yahudi ko kirista amma baya nufin kafirin da ya fita daga addinin musulunci kuma dama dai waɗannan arkanul islam al-arba'a rukunan musulunci guda hudu suna da bambanci wajen hukuncin da malamai suka yi a fiqhunce dangane da wanda bai yi su ba mun san kalmar shahada shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah duk wanda bai yi itiqadin ta bai yadda da ita bai faɗe ta ba kuma baya aiki da ita wannan ba musulmi bane qat'an kafiri ne wanda ba sunansa musulmi ba sallah da sabani babba tsakanin malamai wanda baya sallah me hukuncin sa shin kafiri ne shi mai barin addini ko kuwa kafirci ne shi ma amali da sabani babba a gun malamai ba zan ce har yanzu magana ta kare ba amma dai ra'ayoyi ne guda biyu manya in an bi maganganun sahabbai riwayoyi masu karfi daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma dai magabata can Abbas as-Salafu Salih riwayoyi suna tabbatar da wanda baya sallah ba musulmi bane wannan shi yafi karfi kuma amma abinda ya shafi da zakka da azumi da aikin haji wanda bai yi su ba ladabtar da shi ake ba kafiri ake daukar sa sai dai idan bai yadda da wajibcin su ba wannan kuma hukunci ne daban duk abin da baka yadda da wajibcin sa ba kace ba bangaren wannan shari'a bane to wannan inkarin labarin Allah akan shigar da su musulunci shike fidda mutun daga addini mun fahimci abu ba kinyi ba shi kinyi hukuncin sa shine a labda tabda mutun ai masa bulala da sauransu amma in yace ba zai ba to shine kuma sai a wato dauki hukuncin ai masa hukunci na ladabi ma'ana ka in yace ba wajibi bane to sai zama an yi ridda Allah samu fahimci dai waɗannan abubuwan ababin fiqhu to mu koma mu sai ce za ku haɗu da ubangijinku zai tambaye ku akan ayyukanku kada bayan na tafi na rasu na bar duniya na fita daga tsakaninku in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ku koma kuma batattu sashen kuna ya karsashe yana wato saran wuyansa ala kuma ku saurara har yanzu hal ballagtu saƙon nan da Allah ya aiko ni da shi na isar na gaya muku abin da aka wajabta min in faɗa qalu na'am suka ce eh ya rasulullahi lalle ka tabbatar ka faɗi mun tabbata ka isar da saƙon da Allah ya aiko ka da shi sai ce allahumma shahad ya Allah kai shaida Allah kai shaida cewa na isar da wannan saƙo falyuballighi shahidu alghaiba don haka a cikinku duk wanda ya halatta shine ash-shahidu to ya isar da wanda baya nan ku gaya musu wannan abin da nake gaya muku a isar da sako sai ce farubba muballighin aw a min sami'i watakila la'alla ka samu cewa wanda za a isarwa shine muballighin ba muballighin ba in ka ce muballighin mai isarwa yauwa amma nan ana fadar muballighin wanda aka isarwa zai yiwu ya zama au'a ya fi riƙewa min sami'in daga wanda ya ji kaga shi wancan in ka karanta shi muballighin to muballighin ai shine sami'in aku gane nan can ko yawa don haka muballagin ne fa rubba muballagin aw'a min sami'in la alla wanda za a zo a bashi labari kakan samu yafi wanda yaji sau da yawa ai ana samun wannan sai ka samu wani shi yaje gaban malami yaji darasi amma in ya tashi hakaitowa sai ya gaya ma wani mai kwakwalwar da shi kuma ya rike abin kai da kaje kaje a gaban malamin sai ka manta shi kuma wancan ya rike ana samun wannan ko ba a samu to shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke nufi ku je ku isar da wanda baya nan da dai wannan huduba wanda bai halarci wannan huduba ba ku gaya masa wannan shi ma umarni ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ashe a isar da sako a yi nasiha a yi wa'azi duk abin da ke bangare ne na wannan addini to a isar da mutane a ilmantar da su wa fi riwayati a wata riwayar annahu qala fi tilkal khutbati Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan huduba a wata riwayar cewa yayi ala la yajni janin illa ala nafsihi ina sanar da ku cewa kada wani mai laifi yayi laifi illa akan kansa ma'ana in wani yayi laifi mutum daya daga wata kabila to shine yayi ba dukkan kabilan ne ce ba wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke nufi a kenan galibi su a da can a jahiliya wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yake da hikima da kuma ya san suwa yake magana da su kuma sannan a ina yake magana ya tare mutane fa kun san kuma kar mu manta fitowar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Madina zuwa Makka da mutum nawa ne a wurin wannan aikin haji sama da mutum 100,000 da wani abu suka halarci wannan wuri kaga ashe wuri ne na isar da sako duk abin da yake wajibi ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da shi to a wurin nan ya cancanta ya isar da shi a inda kowa yake nan shi yasa har ya kawo waɗannan maganganu to kun ji fa haramun ne ku taɓa jininku haramun ne mutuncinku haramun ne dukiyarku shi yasa malamai suke cewa inda wani abu daban da yake wajibi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi akan al'umma dan kar ta lalace a wannan wurin ya kamata ya faɗe shi musamman abin da ya shafi maganar khalifanci inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi niyyar ya faɗi sunan wane ne khalifa a bayansa da a lokacin zai faɗa ku kuna tsammanin yanzu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ranar wannan huduba ta sa da ya bude bakinsa mai albarka ya ce ya jama'a ku saurara inna rasu wanda zai zama khalifa a bayana misali yace shine Aliyu radiyallahu ta'ala an kuna tsammani a duniyan nan akwai wani dan adam da zai iya hana wannan mutum 100,000 din su kafa Aliyu ya zama shine khalifa babu wani dan adam musamman kuma ka dubi a ce wanda za a ce ko yana da wata dukiya ko wani abu dai na karfi da zai iya tilastawa mutane su gura ayinsa ku dubi sayyidina Abubakar Abubakar jama'a ne suka zabe shi ba shi ya dora kansa ba ba kudi ya mai mutane ba ba tilastawa mutane ba kamar yadda na sha faɗa muku kuma malamai suke ambata wannan sayyidina Abubakar bai zo daga wata kabila babba da za ta iya tinkarar Qurayshawa da dukkan mutum 100,000 nan ta yake su akan dole sai ya zama khalifa ba za ka zancan a ce an yi wani tawaye an yi wani wajuyin mulki Aliyu shine ya cancanta ya zama shi wannan duk ƙarya ce ta waɗanda ba san ma me afi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi sunan kowa a matsayin shine khalifa ba a bayansa da wannan nassi dai na bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa khalifa zai zama shine bayansa Aliyu wannan sam ba ai ba a Ghadir Khum da gaskiya yayi magana amma maganar girma da darajar Aliyu ya ambata saboda waɗancan mutane da ya tura su yaƙi tare da Aliyu wani yayi magana akan Aliyu marar kyau shine ya gaya musu duk mutumin da yake son yake so na to dole ya so Aliyu kuma wannan ita ce gaskiya duk mai son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ya so Aliyu haramun ne dan adam musulmi yake Aliyu radiyallahu ta'ala anhu wannan shine abin da yake faɗa amma maganar khalifanci babu wanda ya isa ya faɗi wannan abu ma'ana kai a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waccan magana cewa Aliyu ne shugaba al'umma su ji kuma sannan a dawo Madina bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka tsakanin fa ko wata hudu wata biyar ba ai ba amma a zo a ce an rusa wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi an kiyaye jini ya faɗi dukiya har mutunci ya faɗa amma bai zancan khalifanci ba da ya faɗa da wannan mutanen za su kawo shi me Abubakar zai ba mutane na dukiya ina dukiyar da zai ba mutane har ya rufe musu baki ya hana su bin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an manta su waye masahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen da suka yaki akwai wanda fa a cikin su ya kashe mahaifin da ya haife shi yace a bashi dama ya kashe mahaifinsa saboda mahaifinsa yaki Allah yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai maka wannan shine za a ba wata dukiya har saboda shugabancin da ban shi aka bewa ba lalle ba a san muhimmanci da kuma wato darajar waɗannan bayin Allah waɗanda Allah madaukaki ya aiko manzansa ya musu tarbiya ba radiyallahu ta'ala anhu sai ki cewa ala la yajni janin illa ala nafsihi me yin laifi to in yi laifi ba akan kowa ba akan kansa yi ba kabilar sa yawa ba duk da cewa mun san idan mutum ya kashe wani daga wata kabila ko daga dai wani gida waɗanda suke kawo kuɗin diya ba shi kadai bane ƴan uwansa ne za su tattara kuɗi wannan to abin da ya shafi taimaka masa ne wajen biyan diya shi ne ake cewa al-aqila su ne za su hada kuɗi su kawo ai kun gane wannan to wannan ba shi ake zance anan ba amma dai in an ce wane ne mai laifi wa za a dora wa laifi shi wannan shi kadai din shi ya laifi saboda shi ya kisa da ko abin da suke yi duk wani dan kabila in ya kashe wani kabila to shikenan yaki ya faru tsakanin wannan kabilar da wannan kabila to shine yake fada cewa abun ba haka zai zama ba ya zama a takaita wannan harkar yaki yakin tsakanin kabilu duk wanda ya laifi shi kansa yayi wa ala la yajni janin ala waladihi haka nan idan uba yayi to ba a dora mu ƴaƴansa wala kada idan misali wani uba ya kashe wani mutum a wani gidan shikenan sai a zo a kama ɗansa a kashe to ba haka ake ba a'a shi uban da ya kisan uban su din shi za a kama shine mai laifi a kun gane wannan haka nan sai ala ayyace wala mauludun ala walidihi haka kada da ya ja man babansa in da ya kisa to dan za a kama ba babansa ba ala sai kuma yace inna shaytana qad ya'isa an yu'bada fi baladikum hadha abadan yace shaydan ya fidda ran a wannan garin naku a sake bauta masa har abada walakin satakunu lahu ta'atun sai dai zai zama yana da da'a wasu za su rike masa da'a fi ma tahtaqiruna min a'malikum cikin abin da kuke wulakantawa ba ku dauke su da daraja ba daga cikin ayyukanku fasayarda bihi sai ku rena abin ku aikata wani abu yadda shaydan yake so sai shaydan ya yadda da wannan abin da za ku aikata amma ba dai a bauta wa shaydan a matsayin shaydan a koma bautar gunki ba a wata riwayar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine ya isa inna shaytana qad ya'isa an yu'bada fi jaziratil arab walakin fi at-tahrish bainakum shaydan ya fidda ran za a bauta masa a wannan area al-jaziratil arab a koma bautar gunki sai dai abin da zai rike shine tahrish bainakum a tsakanin ku tahrish shine zuga fada zai rike kunna fada da rikici a tsakanin ku wannan to har abada ku ba za a jini ma'ana shaydan ya zuga wannan mutane sai fada da waɗannan mutane wannan bangare baya shiri da wannan ai ta cusa gaba da bakin ciki da rashin haɗin kai tsakanin al'umma wannan yana nan tsakanin al'umma hatta shin alkiyama kun san kuma yana cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wuri daya da ya roki Allah wani abu Allah bai bashi ba kun manta kun san wannan abubuwa ko annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya tsaya a abin nan a masallacin dake inda wanda yanzu ake cewa Banu Muawiya wanda yanzu ake cewa Ijaba a Madina yayi wata addu'a ya roki Allah subhanahu wataala cewa kada ya sallata kafirai akan al'ummar musulmi ya zama cewa wato sun fi karfin su ta kowanne bangare har sun hana su faɗin la ilaha illallah Allah madauki ya karba sannan kuma ya hana ya roki Allah subhanahu wataala kada ya halakar da al'umman nan da fari a ce gaba ɗaya al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kare ba kowa guda ɗaya duk a mutu saboda wata abin nan ko annoba ko kuma wata azaba kamar yadda aka yi wa Adawa aka yi wa Samudawa duk a halaka su ko mutanen annabi Nuhu da aka yi tsufana misali shi ma Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah kada aiwa al'ummar sa haka Allah madauki yace ya karba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya Allah karka sanya rikicin al'umma ta a tsakaninta Allah madauki ce a wannan kan ba haka ba likiti a tsakanin al'umma zai ci gaba har tashin alkiyama wannan da hikima ta Allah subhanahu wataala saboda a jarraba su wane ne za su dauki darasi su hali irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu yaƙe yaƙe din su fita daga yaƙin ba za su yi ba shi yasa a kowanne likici inda tsakanin musulmi ne waɗanda suka koma gefe ba sa ciki suka fi alheri duba musamman fitinar da ta faru tsakanin farkon zamani lokacin Muawiya da Ali radiyallahu ta'ala anhuma wannan abin da ya auku ga manya-manyan sahabbai daga cikin al-asharatul mubashirun irin su Sa'ad ibn Abi Waqqas koma gefe suka ba su shiga ba shi yasa har malamai suka dauki cewa rashin shigar shine yafi wannan dai wani zance ne kuma daban mun sha yin sa a wani mahallin daban to Allah madauki muke roko ya kara ba mu hadin kai da hakuri da juna wa aqama ayyamat tashriqi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya anan bi Mina amina ayyamat tashriqi a kwanakin tashriqi yu'addi al-manasika yana bada ko yana aikata manasik ma'ana yana aikata ayyukan hajjin sa me ya rage daga ranar 10 ga wata wani ayyuka ake zaman mina ko tunda dama ya bayan ya je ya dawo daga tawafin abin nan ifada yazo akai wannan sannan ya tare mutane sannan kuma ya ci gaba da zama amina bayan ya zauna amina har ya kwana ran 11 ga wata ya kwana 12 ga wata ya kwana 13 ga wata kamar yadda zamu zo mushi wa yu'allimu shari'a yana ilmantar da mutane shari'a wa yadhkurullaha yana ambatan Allah wa yuqimu sunanal huda yana tsaida sunnoni na shari'a min millati Ibrahim wanda aka sani daga addinin annabi Ibrahim wa yamhu athar ash-shirki wa ma'alimiha wa ma'alimaha sannan kuma yana shafe dukkan alamomin shirka da kuma dai wato duk abin da ke nuni da zuwa gare ta da athar da mu'alim bi ma'ana su daya gurbi shine athar ma'alim kuma alamomin abubuwa sai ce wa qad khataba fi ba'd ayyami tashriqi aidan kuma dai bayan wannan lokaci na ran 10 ga wata ya ƙara yin wata hudubar har yanzu a wasu daga cikin kwanakin at-tashriqi lanakun 11 da 12 da 13 mun sani su ake ce mata shirki ko mun yi magana akai faqad rawa abu dauda bi isnadin hasan abu daud ya rawaito da isnadi hasan an sarra binti nabhan haka ne ko daga sarra binti nabhan qalat ta ce khatabana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawmar ruus manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana hudba yawmar ruus ran da ake yanke kai manana kiran 12 ga wata فقال سيسي أليس هذا أوسط أيام التشريق وانن با إتسي لانا تتأكيا تقوى نكين تشريقي با قوى نكين تشريقي نوني أكو دشاء ديا دشاء بيو دشاء أكو تو تسيسي تتأكيا شاء بيو قوتا تو إتا أكي سيما يوم الرؤوس سيني سي أنا بسيما با إتسي وانن لانا تتأكيا نن تقوى نكين تشريقي با وكانت خطبته في هذا اليوم مثل خطبته يوم النهر hudubar nan irin wanda yayi wato ran 10 ga wata kwana biyu da suka wuce irin ta dai ya maimaita a ranar 12 ga wata wa waqa'at hadhihi al-khutbah aqiba nuzuli surati al-asr kamar da wasu malaman suka ambata wannan ba ra'ayin karshe bane a mas'ala din cewa wannan hudubar ta auku bayan saukar da suratul nasr idza jaa nasrullahi wal fath wasu malaman sun ambaci a wannan wuri aka saukar da ita wasu kuma suka ce ba wannan lokaci bane har sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma Madina wannan dai maganganu ne na malamai akan asbabun nuzuli da kuma inda aka saukar da ayoyi wa fi yawmin nafri athani ranar wato tafiya ta biyu in an ce an-nafr ranar fita daga Mina dan da mutum zai fita daga Mina ranakun guda biyu ne aiko kamar da Allah madauke fada faman ta'ajjala fi yawmayni fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa to wannan ranar farko shine man ta'ajjala shine ranar yafi ran 12 ko yau ran 12 idan mutun yaso sai ya fita daga Mina shikenan sai koma Makka in a ranar zai bar garin Makka sai je tawaful wada'i sai ya tafi in kuma mutun yaso ya jinkirta har ya kara kwana to wannan ranar 13 ita ake cewa yawmun nafri thani ta farko ita ce yawmun nafri al-awwal ita ce ran 12 ga wata to a ranar an-nafr ath-thani shine ath-thalith 10 min dhul-hijjah gashi nan ya kawo ita ce ran 13 ga watan dhul-hijjah nafara annabi sallallahu alaihi wasallam min mina annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga mina ya tafi fa nazala bi khayf bani kinanata min al-abta ya sauka a khayf khayf yana nan amina har yanzu ana ce akwai masallaci a wurin ana ce masa masjidil khayf to annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a wannan wuri na banu kinana ana kiransa khayf bani kinana a wurin da ake ce mai al-abta wa aqama hunaka baqiyata yawmihi ya anan ya zauna har wunin ya kare wunin ya kare ana nufin har dare yayi wa laylatihi ko wa laylatihi haka nan kuma daren sa ko in ce wa qama hunaka laylatahu tunda can cewa wa aqama hunaka baqiyata yawmihi ya gama wannan wuni sannan kuma aqama laylatahu ya kuma kwana a wurin kenan wa sallahu hunaka adh-dhuhr har gari ya waye har sai da sallar azhar wal asr والمغرب والإشاء يسلى المغرب ده إشاء ثم رقد رقدة سنن يكون تاي بتشي يهوتا ثم ركب إلى البيت سنن وتوانا ولي أكان أينهم منا إن دي كفت أدن تن إن خيف بني كنانا باوان تن خيف إن مسجد الخيف أكان أن يعني الأبطح ودي دي إن دا إن دا أكي سلح هدبية to abta wannan wajen wannan irin to annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya kwana sannan kuma ya karasa da safi sai ya shiga wato cikin makka fa tawafa bihi ya tawafi tawafal wada'i tawafin ban kwana kun ga wannan ya nuna kenan annabi sallallahu alaihi wasallam bai niyyar ya kara kwana a makka ba yana dawowa daga mina sai ya tawafin wada'i wa amara bihi an-nasa ya kuma umarci mutane cewa ai tawafin wada'i walamma qada manasikahu yayin da ya gama aikin hajjin sa hasar rukaba ila al-madinati al-mutahhara sai ya kwadaitar da mahaya waɗanda suka zo tare da shi ma'ana waɗanda suka hau dabbobin su zuwa makka tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin aikin haji ya umarce su kowa ya hau dabbarsa kuma hankali ya koma madina za a koma madina la li ya'khudha haddan min ar-rahati ba wai dan ya dauki wani rabo na hutu ba dan ya je ya huta bal a li yasta'nifa dan ya saki bude sabon fefe na al-kifaha na wato gogormaya wal kadha da wahala lillahi domin Allah wa fi sabilillahi kuma don addinin Allah to wannan shine karshen abinda ya auku dangane da hajjin bankwana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ambata zamu karesa wannan bangare sai zama mun gama da marhalan nan gaba dayanta sai zamu shiga akhiru babin min al-hayati at-tayyibah sai maganar rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai maganar rasuwa ta wannan rayuwa mafi tsarki a bayan ƙasa rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhiru al-bu'uth bu'uth na ƙarshe ma'ana sakon ƙarshe aikin ƙarshe sariya ta ƙarshe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba turawa kuma bayan wannan yaki bayan abin nan aikin haji bayan komawarsa gida tawaggar da aka tura wani wuri domin yaki to ita ce ta ƙarshe wannan ita ce zamu ji ta Usama yace kanat kibriya udawlatir rum rum ne ni ana wannan ga sa babu wawo ko na ku akwai yau to kuskure ne rum ne dai asa wanda babu sai sa kanat kibriya udawlatir rum girman kai da jiji da kai da kafafar kasar rumawa kad ja'alatha ta sanya ta ta'aba haqqal haya ta ki ta bada haqqin rayuwa ala man amana billahi wa rasulihi akan duk mutumin da ya imani da Allah da manzon Allah wannan aiki ne da dama suka saba shi duk mutumin da ya imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai su kashe shi shine ma'ana ta'aba haqqal haya sun ki su bada haqqin rayuwa ga duk mutumin da ya yarda da Allah ma'ana sun dauki wani mataki ne su kashe musulmi abin da ke nufi kenan وحملها على ان تقتل من اتباعها من يدخل في الاسلام suka dauki nauyi akan kansu cewa duk mutumin da ya shiga addinin musulunci to za su bada umarni a kashe shi kama fa'alat kamar da suka aikata bi farwata ibn amr al-juzami suka kashe wani bawan Allah mai suna farwa ibn amr al-juzami alladhi kana waliyan ala ma'an wanda wali ne akan kasar mu'an min qibalir rum ta bangaren rum wato a karkashin kasar su yake sai ya musulunta shine suka bani umarni a kashe shi su ba za su iya hakuri da musulmi a kasar su ba wannan kuma dama al'ada ce ta su wanda har zuwa yanzu kuma kun ga wannan tasirin abin yana nan ba a taba samu wato a tarihi addinin da ya takurawa musulmi irin addinin Kirista ba in ka dubi adadin kisa dai in ana zancen adadin kisa kun ga annabi muka ba da labari yadda malamai suke ambatawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa gaba daya yaƙe-yaƙen da yayi a zamanin sa har zuwa rasuwar sa yaƙe-yaƙen da aka yi kakaf ba a kashe mutum 300 ba adadin mutanen da aka kashe tsakanin musulmin da wanda ba musulmi ba ka hada su gaba daya adadin bai kai mutum 300 ba duk a rayuwar yaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ka zo ka duba yadda aka bo aka mai da musulunci abun tuhuma ana daukar shine addinin tashin hankali a ko ina ana sawa ana tarurrufa masallatai a hana mutane kaza kawai saboda me wasu musulmi waɗanda ba sa wakiltar musulmi sun je sun aikata wani abu shikenan sai a kama da kisan musulmi da tsangoma da gabaɗaya musulunci ku duba ku ga abin da aka yi Obama wanda suka canza sunan suke cewa Myanmar din nan da kun san Myanmar yadda suka zo suka rika kashe musulmi gabaɗayan duniya ta kauda kanta kamar ba sa ganin me ake yi amma da an taba ran wani wanda yake mai bin addinin da suke so ko addinin da suke bautawa ko bai yahudi ko kuma a ce an taba wani kirista da zaka ji duk duniya an ji saboda me saboda su suka mallaki kafofin yada labarai musulmi ba su da shi Allah dai sauki Allah kyauta waɗannan al'amura wannan dai ita ce sunnar rayuwar kuma wannan kamar da ran juma nake wannan magana a hudu ba wannan abubuwan ya jama'a da suke faruwa a duniya kasu taba wato kasance sun sanya maka wani rauni a yin addininka babu nasara wallahi ga duk mutumin da ya je ya koma lahira ba akan musulunci ba kada wani kokonto ya shige ka saboda kawai ana damun musulmi ka dauka wai ai shikenan musuluncin wata matsala ce a cikin sa da tasa ake ta damun mutane dama haka sunnar rayuwar take kuma dama ai wannan duniyar ba ita ce gidan dadi ba dama gidan wahala ce duk mutumin da yake tsammanin zai ji daɗi ya rike addinin Allah kuma a ce wai zai zauna da jin daɗi wani dama ba haka bane tunda aka yi duniya ba a taba samun lokacin da fa musulmi suka fi wanda ba musulmi yawa ba na sha gaya mana wannan abu ka koma tarihin farko ka gani musulmi ba su taba zama majority ba amma duk da haka in an koma ga Allah su wai masu nasara musulmi ne saboda su suka yadda da abin da Allah madaukaki ya yadda ya ce ayi wannan addini kuma ai ko manzo domin a yadda da shi don haka ka zama tare da Allah ka zama tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk rintsi karka bari a ce ka mutu ba musulunci ba duk irin sukan da za a yi a kira musulunci kaza a kira shi kaza na'am akwai a cikin musulmi wanda suka jawo wasu abubuwan suka dauki wata hanya wadda ba daidai ba ba mu yadda da wannan ba amma ba mu muka sa su ba wa wakiltar mu suke ba don haka a kama su kadai a musu abin nan ba za a zo a matsawa musulmi gaba daya ba sallah ka duba yanzu abin da ake a Faransa takurawa ta ƙarshe akan musulmi yau ni bawan Allah yake ba da labarin kar mutum ya lokaci ya dauko wasu hotuna irin abubuwan da aka yi wa musulmi lokacin da Faransa ta shigo kasar Jazair haka za ga sojan Faransa an kashe dan adam dubbai haka suka kashe Algeria kawai saboda me kasar musulmi suka shigo kaga soja yana wasa da kan musulmi kamar bal an dau hoto an dauka ana ta dariya an dauko wani ana an daura igiya a gabansa ga azzakarin sa ana ji ana dariya ana yankewa kuma ana dariya duk wannan an yi wa musulmi a wannan tarihi din kuma duk faransa ne suka yi ba wani abu amma yanzu an zo an musu abin da ba daidai ba kuma mu musulmi ba mu yadda da abin da aka yi musu ba a kashe mutum 80 a gidan rawa ayi hayaniya ayi wadannan abubuwa duk ba karantar addinin musulunci bane kuma ba mu da tabbacin masu waye suka yi su dai sun gaya mana su waye suka a ina su abin nan to amma saboda hanya ce yanzu ake bi duk inda ake so a takura addinin musulunci to sai a waɗannan abubuwa sai a bada labari an yi kaza kai kuma baka ga wanda aka yi ba baka ga waye ba waye kawai dai abu ya faru dole kuma tunda sunansa musulmi ko wanda aka ce yayin sunansa musulmi shikenan sai a zo a takurawa addinin musulunci ayi hakuri kuma a ƙara hakuri insha Allah Allah zai kawo mafita ba haka za a dawwama ba har tashin alkiyama in kuma shine sababin tafiya da barin wannan rayuwar fa bi hawa ni'mat amma ka tsaya akan addinin musulunci Allah ya taimake mu to wannan shine karshen bu'uf da Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura bayan an kashe wannan mutumi sai ce wa nazaran ila hadhihi aljara'a walghatrasa to duba da irin wannan tsaurin zuciya shine aljara wal ghatrasa da kuma jiji da kai da ƙarfi da nuna ƙarfi akaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yujahizu jayshan shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fara shirye wani wata runduna ta yaki kabiran babba fi safar a watan safar sanata 11 a shekara ta 11 wa amara alaihi usama ibn zaid ya shugabantar da usama ibn zaid ibn haritha zaid ibn haritha akai yace wannan shine shugaba aje ai wannan yaki a lokacin shekara sa 17 fi usama wa amarahu an yuti alkhayla yace ya tafi da dawaki ya taka kasar tuhum albalqa boda ta balqa ni magana akan balqa area ne a sham tuhum ana nufin boda area da take boda wadarum da kuma kasar darum min ardi palestine da take bangaren kasar palestine yabga bidalika irhabar rum abinda yake so shi ne ya tsorata kasar rumawa ma'ana kar ku ce za ku lababa a ku tafi da dawakin ku har ku shiga wannan wuri dan su ji cewa musulmi fa da karfin su a sanin shi menene wa i'adatu thiqati abinda yake nufi har yanzu shine dawo da confidence shine thiqa da amincewa juna kar a tsorata aji karfi a zuciya ila qulubil arabi zuwa ga zukatan larabawa ad-daribina ala al-hudud wadanda suke zaune a hudud akan boda domin larabawan da suke kan boda tsakanin kasar musulmi da kuma su sham a lokacin din da sham tana hannun rumawa ai kun ga a tsorace suke ko ba haka bane suna nesa da madina suna buƙatar a karfafa musu zuciya to shine ai ko da wannan jeshi runduna ta usama ta tafi da dawaki har su taka wannan kasa domin a su tsoratar da rumawa kuma sannan su larabawan da suke zaune musulmi da suke zaune a wannan area su kuma a dan sa musu karfin zuciya a zuciya su kasu tsorata kasu lazana mun gane abin hatta la yahsabanna ahadun dan kada wani ya zaci anna baqashal kanisa ta cewa wannan taku na coci ma'ana yadda coci sai tsara yake nufi da baqashi anan dan kada coci yake wa mutane la mu'aqiba lahu babu wanda isa ya taba shi yayi wa coci azab ma'ana yayi coci wani ukuba ma'ana in coci ya sanya doka babu wanda isa ya karya ta to a nuna wa mutane kada wani ya zaci haka cewa lalle musulmi fa suna nan ba coci ne mai iko a wannan iriyar ba an ce coci nan ana nufin mulkin nasara Allah sa kun gani domin yana cikin abubuwan da ake faɗa tunda kun san mulki abin nan shi addinin kirista a tarihance ya juye daga addinin annabi isa ya koma addinin shugabannin coci shugabannin cocin ba littafin suke bi ba a'a abinda suka ga dama shi za su bi su dora mutane a ce shine addinin kirista kuma har yau abin haka yake to shine yake fadar kada mutane su zaci cewa a hukuncin coci da damkar da coci ke wa mutane babu wanda ya isa ya daga musu su a wato hannu wa annad dukhul fil islam kuma a nuna wa mutane cewa shiga addinin musulunci ya juru ala ashabihi alhutufa zai jawo mutane alhutuf mutuwa alhatfu shine mutuwa hutuf jam'in ta ne fa hasib kawai ma'ana mutuwa ce kawai za ta iya faruwa amma babu wani abu domin nasara a hannun musulmi take insha Allah sai ce wa takallama nasu fi qa'idil jayshi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa usama an samu wasu mutane wasu haka su ce ya za a sa mana wannan yaro karami ya zama shine shugaba li hadathati sinnihi saboda wato karancin shekarunsa wastabta'u fi ba'thihi har suka dan jinkirta ba su yi da'a ga umarnin nasa ba wannan yana cikin abubuwan da za ku ji shi a suna daukowa su to sahabban ai gashi nan annabi ya umusu umarni su bi usama suka ki tijani samawi a cikin sun mata dai to yana cikin abubuwan da suka yi tananatawa da su suka yi tananatawa da su Abdul Hussein Sharafuddin a cikin al-muraja'at da dai sauran littafan su na ƙarya da suke yada abin nan na su kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna yawan magana akan wannan abubuwa cewa sahabbai sun yi jinkiri sun kida ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya sanya musu yaro karami suna cewa ya za a sa mana yaro karami wasu abu wani abubuwa ne na dan adam ba ta wurin kai ne na dokar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma insha Allah zamu zo mu magana akan wannan insha Allah lokaci ba zai isa ba fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in tata'anu fi imaratihi in ma kun yi suka akan shugabancin sa faqad kuntum tata'anuna fi imarati abihi min qabl dama an taba sa babansa shugabanci kun taba yin surutu akai har yanzu wai babansa zaid ibn haritha a yakin wanne mu'ta yau lokacin da aka tura su uku su jagoranci yakin mu'ta wa aimullah kuma na rantsa da Allah in kana la khaliqan lil imarati lalle shi wannan Usama din ai babansa Zaid ibn Haritha la khaliqan lil imarati ya dace da shugabanci ya dace da shugabanci ne la khaliqan wa in kana min ahabbin nasi ilayya kuma lalle shi yana cikin mafi soyuwar mutane zuwa gare ni ma'ana nafi yana cikin wanda nafi so wa inna hadha kuma lalle wannan wa kenan Usama dan sa min ahabbin nasi ilayya ba'dahu yana cikin mutanen dan adam inda nafi so a bayan sa mun san kuma waye dai Zaid ibn Haritha sai ce wanta daban nas ya kira mutane yaltafuna haula Usama azo a zagaye Usama a tafi yaki wa yantazimuna fi jayshihi suka kintsu suka tsaro a rundunarsa hatta kharaju har suka fita ma'ana tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan magana kuma shikenan wancan abin su waɗannan mutane ba sa kawo wannan zancen kamar shi an sanar wannan zancen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan magana shikenan kowa ya aje abin da ya kawo a zuciya suka ce a tunda umarni ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan wajibi ai masa da'a mu je ala barakatillahi Allah ya sa mana albarka shine suka tafi amma annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa bai san Abubakar a cikin wannan abin ba amma shi a suka go kawo wannan labari sai su ce Abubakar da Umar sai suka ki shiga sayyidina Umar kuma sai da aka je Jurf annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika aka nemi izinin Usama Umar ya dawo kusa da Abubakar saboda shawara tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara rashin lafiya shine abin da ya faru amma su in suka tashi saboda dama abin da suke so shine su soki Abubakar da Umar sai su ce Abubakar da Umar sun yi tawaye sun ki shiga jeshin Usama mun taba dai wannan maganar a wani wata munasabar kuma insha Allah zamu sake magana sai ce ina ne har suka je yace wa nazalu al-Jurf suka sauka a Jurf ala farsakhin min al-Madina farsakhi dai ne tsakanin garin Jurf da Madina yanzu ya zama cikin Madina gaba ɗayan sa Jurf ta zama unguwa kana barin jami'ar Islamiyya titi ne kawai zaka tsallaka ga abin nan babban asibiti kana tsallaka shi ma kana gaba sai ka shiga unguwar Jurf yanzu ko kilomita bai kai abin nan bai kai kilomita zaka iya shiga guda biyu ma mako nawa ba shi da nisa dai sai ce illa anna al akhbar al muqliqa sun je Jurf din kenan sun sauka sai labarai masu tsoratarwa masu sa damuwa shine al muqliqa masu sa damuwa an maradi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama dangane da rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka zo yayin da suka zo alzamathum at-tarayyutha sai wannan labarai suka lazimta musu saurarawa cewa tunda dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama rashin lafiya a saurara kar a fita ba a san me zai faru ba to shine kuma abin da ya faru nan yace hatta ya arifu har su san ma ya qadillahu bihi domin su san abin da Allah zai hukunta dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad qadallahu Allah ko ya riga ya hukunci an yakuna hadha ya zama wannan shine awwala ba'thin aike na farko tawaga ta farko yunaffadu wadda za a zartar da ita fi khilafati Abi Bakr as-Siddiq a khalifancin Abu Bakr as-Siddiq me yake nufi ma'ana Allah ya yi hukuncin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a zamanin sa ne jeshi Usama din zai fita ba ya fita zuwa Jurf ya zauna suna zaune a wannan guri labari ya zo rashin lafiya ta tsananta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya masa rasuwa to da Allah ya masa rasuwa me ya faru dangane da wannan jeshin kawai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ana mubaya'a ga Abubakar farkon abin da yayi yace ina sai sahabbai wasu sun fara cewa to ai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu yanzu ya za a yi kuma muna cikin buƙatar haɗin kai mu kwantar da hankalinmu mu tattara hankalinmu wuri guda ya za a yi kuma a ce runduna ta fita daga Madina mai ƙarfi irin wannan ta tafi yaƙi shine sayyidina Abubakar ya ce wallahi tallahi ni dai ba ni ba a ce rundunar da annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya hada ta ni kuma in warware ya ce wallahi ba zan ba ya ce ko me ake yi wannan runduna sai ta tafi saƙonta don haka yana hawa sai ya ce ina Usama ku koma ku bar Jurf ka je ka ɗau mutanenka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya rasu ba dawowa zai ba ka je a tafi wannan yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ka Allah ya sa albarka a ciki kuma haka aka tafi wannan yaƙi kuma aka ci nasara yawa to shi sannan sauran abubuwa kuma za mu zo mu ji rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai zama insha Allah a darasin mu mai zuwa bi idnillahi ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya ƙara mana fahimta ya ƙara mana ilimi kuma ya tabbatar da mu dai akan addinin musulunci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara wa musulmi da musulunci ƙarfin gwiwa Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ya sare mana abubuwan da suka kuntata wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka